Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za mu dubi irin ci gaban da aka samu a wani shiri ko dabara da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya kaddamar a shekara ta 2010 domin gaggauta cimma burin muradun wannan karni na rage yawan mutuwar mata da yara a sakamakon cututtukan da za a iya rigakafinsu ko kuma matsalolin da za a iya magance su idan aka je asibiti a kan lokaci. Sai kuma kaɗan daga cikin amsoshin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A shekara ta 2011, shugabannin kasashe 147 suka yi na'am da burorin wannan karni na rage yawan yaran da suke mutuwa a sakamakon cututtuka ko matsalolin da za a iya rigakafin su zuwa kashi 2/3, da rage yawan matan da suke mutuwa a sakamakon matsalolin da suka danganci haihuwa zuwa kashi 3/4 kan ƙarshen wannan shekara ta 2015. A yunkurin gaggauta cimma wannan buri, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya kaddamar da wani shiri ko kuma dabarar inganta yadda ake kula da lafiyar miliyoyin mata da yara matalauta da nufin rage yawan mutuwar da suke yi a sakamakon matsalolin da za a iya magance su. Sunan wannan dabara Every Woman Every Child da Turanci. Fiye da gwamnatoci da kungiyoyi 300 ne suka shiga wannan dabara ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan shiri na Every Woman Every Child ya ba da rahoton cewa a sakamakon kaddamar da wannan dabara an samu raguwar mata da yara da suke mutuwa a kasashen da aka auna. Shugabar wannan dabara Nana Koh ta yi bayanin cewa wannan dabara ta zama dabarar haɗin gwiwa mafi saurin bunƙasa da aka taɓa gani a tarihin duniya, gama abin da take cewa.
It is estimated since 2010 that 2.4 million women and children's lives have been saved. This accounts for 40% of those lives that could have been saved if the health MDGs were met by the end of 2015. The 2.4 million lives account for 120,000.
Nana Koh ta ce an kiyasta cewa tun shekara ta 2010 an ceci rayukan mata da yara miliyan 2,400. Wannan na zaman kashi 40 daga cikin 100 na rayukan da an cece su, inda a ce an cimma burin wannan karni kan wa'adin ƙarshen shekara ta 2015. Wannan adadi yana nuni da mata 120,000 da jarirai 650,000 da kuma yara 'yan ƙasa da shekaru 5 da haihuwa miliyan 1,600. Nana Koh ta ce wannan dabara ta rage yawan mutuwar jarirai da tsara iyali da kuma inganta hanyoyin kula da lafiyar mata da bayar da gudunmawar magungunan ceton rayuka sun maida hankali ne a ƙasashe 49 mafi talauci, kuma an samu ci gaba sosai a waɗannan ƙasashen da aka auna. An samu sakamakon da ke ƙarfafa gwiwa daga irin taimakon da aka samu a siyasance da kuma taimakon kuɗi da suka ƙaru da kusan kashi 25% cikin shekaru 5 da suka shige. Ƙasashe masu arziki da masu tasowa da su ma kansu matalauta da ƙungiyoyin jama'a da kamfanonin 'yan kasuwa da ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi alƙawarin ba da taimakon dala biliyan 60, kuma daga cikin wannan alƙawari tuni an samu kusan kashi 2/3. Nana Koh ta ce yawancin mace-macen mata a sakamakon haihuwa da kuma yara matsaloli ne da za a iya rigakafin su ta hanyar ɗaukar matakai masu sauƙi.
To date, we are seeing the fastest reduction in maternal and child mortality, with almost 6.4 million children, less children dying every year, and maternal mortality being reduced by half since 1990.
Nana Koh ta ce sai gashi a yau cikin ikon Allah ana ganin raguwar mutuwar mata da yara mafi sauri da kusan yara miliyan 6,400 da ake ceto duk shekara, da kuma raguwar mutuwar mata tun 1990. To amma Nana Ko ta ce hakan ba wai yana nufin an gama wannan ajandar ba. Ana buƙatar yin aiki tukuru kada a sake a saboda ci gaban da aka samu domin ko bijima ko badade a cimma burin kawo ƙarshen mutuwar yara da mata a saboda matsalolin da za a iya rigakafin su ko kuma cututtukan da za a iya rigakafin su. Daga jihar Niger arewa maso yammacin Najeriya, Mustapha Nasiru Batsari ya auko da rahoton cewa ganin yadda cutar hanta ke hallaka jama'a, jami'an kiwon lafiya a jihar sun fara faɗakar da jama'a akan hanyoyin kariya daga cutar.
Cutar hanta dai na ɗaya daga cikin cututtuka da hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa tana saurin kisa idan har ba a ɗauki mataki cikin lokaci ba. To koyaya ake kamuwa da wannan cuta ta hanta? Dr. Fatishak Abdallah ƙwararriya ce a wannan fanni kuma daraktan kula da sashen rigakafi a ma'aikatar lafiyar jihar Niger ta yi bayani.
Abubuwa da ke haddasa shi ya kashi kashi biyu, akwai na ƙwayoyin cuta wanda ake cewa viral disease, akwai kuma na dangane da ko abinci ko shaye-shaye ko na magunguna, wayannan bangaren su daban. Bangaren kuma wanda za a kamu da shi ta ƙwayoyin cuta shi kuma daban.
Kaman wayannan magunguna kenan kike nufi?
Magunguna kaman magungunan gargajiya ko maganin bature ma in ana shan shi yayyawa wasu suna iya lalata ita hanta din. Don ita hanta ko me da muke ci a jikinmu ko duk wani abin da ya shiga bakinmu ya shiga jikinmu shi hanta ce za ta tantance shi ta cire masu kyau ta ba mu marasa kyau. To idan kuma aiki yayi mata yawa tana iya samun wannan matsalan. Mashayin giya musamman, masu shan taba ma.
Bayanai dai sun tabbatar da cewa mafi yawan mutanen da cutar hantar ta kama basu cika warwarewa ba, al'amarin da Dr. Fati Shak Abdallah ta bayyana dalili.
Na farko idan har yayi nisa yana da wuya a ce za a magani, amma idan an shi yasa muka ce mutum in ya fara ciwo kar ya bari cewa sai ciwon ya kwantar da shi kafin ya je asibiti. Idan aka je asibiti aka gwada da wuri, aka gane da wuri, ko da ba a samu maganin cewa ga maganin shi ba, za a iya gaya mishi ka bar cin kaza, ka bar cin wasu abubuwa, saboda in ka ci wannan abubuwa za su ƙara naƙasa shi hanta din.
Duk da cewa dai cutar hantar ta fi yawan kamawa tare da hallaka masu yawan shekaru, a yanzu likitoci sun ce an samu allurar rigakafinta kamar yadda Dr. Fatin ta tabbatar.
Manya irin rigakafin da za a yi ma mutum shine waɗanda suke aiki kaman wanda suke aiki a asibitoci saboda suna mu'amala da jini, ko kuma waɗanda suke aiki road safety, mutane sun yi hatsari suna ɗaukan saboda cewa za su taɓa jini, to su za su iya zuwa su yi gwaji a asibiti. Idan suka aka gwada jinin su aka ga cewa ba su da shi, to suna iya zuwa su nemi yanda za su samu rigakafi.
A matsayin ki likita, wani shawara zaki ba al'umma gaba daya akan wannan cuta ta hanta?
To shawaran da zan bayar, na farko yara a yi musu rigakafi. Da an haifi yaro, ranan da aka haife shi akwai rigakafin da zai samu a ranan nan.
Sai wannan rigakafin an yi ma yaro har girman shi shikenan?
In an yi mishi har girman shi shikenan, amma sai ya same shi kashi hudun nan, sai ya same shi har sau hudu. In ya karbe shi har sau hudu to shikenan duk rayuwar shi, ko da ya zo ya samu mu'amala da masu ciwon ba zai kamu da cutar ba. Na biyu, manya a rage shaye-shaye musamman na giya da taba da kuma magunguna na gargajiya.
Dr. Fatishak Abdallah, babbar jami'ar kula da sashen rigakafi a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su. Kai to a gaida likita bokan Turai, a mai da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan Turai, a mai da niyya sosai. Zan gaida likitoci, badan kudi suke ba ha, badan kudi suke ba ha, badan budayya bo ba ha.
badan gita yabo kullun waka dai dan su ce kirayi ai sace wasu naga Allah rabbi
haka ne to da yake muna da sauran dan lokaci bari likita ya shigo ya amsa ko da tambaya ɗaya ne a wannan fili kafin mu sallama likita ina fatar kana lafiya
alhamdulillah ina lafiya hajiya
to likita shin me ke kawo ciwon atini ne
to abin da ke kawo ciwon atini hajiya shine abubuwan da muke ci ne kin san wani lokaci rashin tsafta abubuwan da muke ci shike kawo ciwon atini idan mutum na ci abubuwan da ya kamar kuma da tsafta sosai mutum na shan ruwa mai tsafta da sauransu yawanci ai wannan yana iya kare kansa hajiya
to Allah ya sauke
amin amin
likita kamar kullum lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon Allah a hannun yanzu ko a madadin
Dr. Ladan
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
Asaida ce aka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa